sai suka ce misali tashi malamai suka ce ai wancan hadisin ma'ana ina bafi ne na umumi shi kuma wannan hadisin layya an yi ittisasi ne da mai layya har ila ya aka ƙara fahimtowa daga fatawoyin Imam Malik shi ma yana cewa rashin askin nan in yi din mustahabi ma'ana makaruhi ne ba haramun ba sai suka ce saboda kiyasinsa idan an yi kiyasin illa da ta hada hannu rashin aski din ai ana so shi mai ne ya tashabbuhi ne da mai ya tashabbuhi da mai ne da mai aikin haji yace to in haka ne mai aikin haji ai an ce kar ya sa tarari an ce kar ya sa muqidus siyaji to shi ya wannan aka bar shi duk da sashin malamai sun amsa ma matafiyan wancan da cewa ai shi wancan rusa ne da shi mai layya saboda yana zaman gida shi kuma wancan azima ne saboda hali na larura to amma dai sashin malamai suna ganin cewa shi wannan hani da yake cikin hadisin uwar mu'minin sayyida ummu salama sun tafi da zahirin hadisi kamar yadda yake wasu tafi da misali fahimtar ma'anar hadisi saboda Allah yana cewa ma ja'alna alaykum fid din min haraj ba mu sanya muku wani wahala a cikin addini ba da haka misali mutum a ce ya zauna kwana goma ba aski ba yankan kun ba akwai wanda inda yi ba zai zama zai bayi zuwa ga larura gare shi sai su kuma duk sai suka ce to ai an cire mai larura sannan kuma an ce sai wanda yake nufin ya yi layya da haka misali tattaunawar farko shi ne azumi da aikin alkhairi yawaita sadaka yawaita zikiri yawaita istighfari musamman tasbihat a cikin wannan kwanuka guda goma yana daga cikin muhimmin abin da ake so akwai asarai da ya zo daga cikin magabata suna cewa aiki a wannan lokacin yana ninninkawa amma ko da Allah bai ba mutum ikon azumin kwana goma ko kwana tara na Zulhajji ba in dai lafiya lafiya to yana da kyau yayi azumin arfa in lafiya lafiya kuma zai iya saboda misali shi ma ya inganta har ila yau daga sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda yake cewa wanda ya azumin ranar arfa Allah zai kankare mai zunubin shekaran da ya wuce sannan Allah zai kankare mai zunubin shekaran da zai shiga duk da tashin mu'tazilawa sun tafi da fahimtar cewa sada'iru ake nufi amma Imam Yahya an-Nawawi sai yake cewa wannan hassara abin da Allah da Annabi bai hassare ba shi ma'ana kabiran yafi karfin Allah ya yafe ne ko yema Allah yawa ne yace a'a yace har kabira Allah zai yafe idan ma aka duba wajen yafewan ba a same ka da zunubi ba adadin wannan sai a maida maka da shi lada da dukkan daraja da aka koda mutum bai samu azumin kwanuka goma nan ba to yana da kyau misali yayi azumin ranar arfa sannan kuma yana da kyau ga wani sashin mu wanda ya kasance yayi maka fautin aikin alkhairi a raguwan kwanukan da ya gabata ma'ana daga ɗaya ga wata to watan bai kare ba dan muna nan ga juma'a duk da juma'a yanzu ta riga ta kare akwai asabar a gaban mu akwai lahadi akwai litini ko kaga akwai kwana uku da zamu yi idrakin abadin da suka wuce ba mamaki ka dauka ka ce zaka yi tasbihi adadi kaza da sauran irin wannan dan ruskuwa zuwa ga wannan falala wannan misali shine alura da babin wannan kwanuka da ayyukan to sannan abin da ke gaban mu na ibada akwai abu guda biyu muhimmai akwai layya akwai sallar idi akwai layya akwai sallar idi shi kan shi layya din akwai sabanin malamai akan akwai malaman da suke ganin layya dole ne wajibi ne ga wanda baya aikata wajibi ne ga wanda ba halin tafiya yake ba shine fatawan misali Imam Abu Hanifa alayhi rahmatullahi ya tafi akan layya wajibi duk da shi ma a fatawan nasa ya ce sai ga wanda yake da hali mazaunin gida amma ba shine fatawan sa mafi karfi ba fatawan Abu Hanifa mafi karfi shine ko kai talaka ne sai kai layya wajibi ne akan kowa ko kai talaka ne musamman kana da wanda zai baka bashi amma jamhur malamai sun tafi akan shi layya sunna ne muakkada shine fatawan Imam Malik shine fatawan Abu Hanifa Imam Shafi'i shine fatawan Ahmad dan Hanbali shi ma yana da fatawa guda biyu amma shi ma Abu Hanifa ba shi kadai ke da wannan fahimtar ba fahimtar Laysu dan Sa'di kenan kuma fahimtar Imam Al-Auza'i kenan sun tafi da shi kuma a cikin magabata shine fahimtar sayyidina Usman da makamantansu amma fahimtar cewa wallahi ya ba wajiba bane daga tun zamanin sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan shi ba jima shine fatawan halifansa na farko shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu shine fatawan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine fatawan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud fatawan uwar mu'minina na Aisha Abdullahi dan Abba sannan su Imam Qatada su Ada'u bin Abi Rabah shine fatawan su har ya tallako kan zuwa su misali a Rabi'atul Ra'yi zuwa ga daliban su su Malik suka tafi akan cewa layyabawa ci baban sunna ne mai karfi amma akwai inda Maliku yake cewa duk mutumin da yake da wadata bai kamata a ce ya bar layyaba to menene mahukuntan su da fahimtar su akan sabanin cewa wanda suka tafi da cewa layyawa ci bane kamar su Abu Hanifa sun dauki hadisin sashin ashabu sunan shine fatawan Abu Hadith Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad dan Hanbali wanda aka roto daga kansan kansa na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace duk wanda bai yi layya ba yake da halin layya ya wanda misali yake layya kada ya zo masallaci sallar yi kada ya zo masallaci sallar yi sai dai abinda Ibn Hajar Asqalani yana faɗa cewa hadisi ne wanda yake misali mutalifan fi rafihi wa tawqifi ma'ana an yi sabani sashi suna ganin cewa hadisi ne marfu ya ba Huraira ya jingina hadisin zuwa ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sashin malamai suna ganin cewa hadisi ne mawqufi akan shi a ba Huraira amma abinda suka faɗa cewa hadisin mawqufi akan a ba Huraira shi yake inganci mana kaga an tabbatar a mawkuki ne kaga fatawan wane kenan Abu Huraira shine fatawan cewon wannan cewon wanda bai yi layya ba kada ya zo yi sashi kuma suka ce ai to ai zahirin ma'ana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa yanzu na sayyida Ummu Salama ai bai nuna cewon layya wajibi ne akan kowa ba saboda ma'ana hadisin abin da ya faɗa wanda kwanukan goma na zulhajji suka shiga yaridu kaga ma'ana yurid yana nufin yayi layya abinda yake wajibi annabi ba zai ce yurid ba an fahimta sai suka ce har ila yau ga wancan hadisi shi ma na sashin ashabu sunan wanda misali kusan ya kai ma hadisi mashhuri da arwaito to wajen a sallata bai guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babban ban sallahu da akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ha yake cewa Allah bismillah ربنا تقبل لي محمد وعلى ال محمد ادي kuma yake cewa bismillah rabbana taqabbal bi kulli man yudhi fi ummati muhammad kaga ma samun zan Allah yace ga wanda ban yi ba kaga da wajibi ne ba annabi ba zai cire wani a cikin al'ummar sa da aka suka tafi akan cewa layya shine fatawan jamhur kamar yadda shine abinda Hafiz Ibn Abdul ya faɗa a cikin at-tafsir na shi kuma shine misali abinda ya hayan nau ya ka a cikin sharhul muslim wanda shi ma Ibn Hajar Asqalani ya bi sa baya a cikin fatawul bari cewa jamhurin malamai sun tafi akan layya ba wajibi bane layya ba wajibi bane amma mawadacin da yake da wadatan da zai yi layya bai yi layya ba da yau malamai sun ce ya saba ba Allah an fahimta a wannan babin sashin malamai suna ganin mawadacin da yake da albashi mai karfi da a cikin albashin zai ishe shi ne da kuma ba a jin sa bashi ya shiga cikin wannan ina fata an fahimta musamman yanzu da yawa karka dauka cewa lalle sai da rago mu ne muke dauka lalle sai da rago zaka yi daya zaka yi layya da tinkiya zaka yi layya da kaduwa zaka yi layya da akuya bacan ma'ana kaduwa sharbi kawai ta zama musalla shi ko musallan sa musamman kaduwa wanda ya kai wata goma daga wata goma za a iya layya da rasa da su dan wata goma za a iya layya da kaduwa dan wata goma za ka misali ba wajibi bane sai kai da rago balantu na ka kallafa ma kanka wannan yana daga cikin misali abin da ya sa masu ragunan ma suke hauhawar da tsadar rago saboda sun san cewa kawai da rago ake har ila yau an ruwaito hadisin misali Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala wanda hakim ya inganta hadisin kuma Imam Zahabi ya tabbatar da ingantawansa wanda aka tambaye shi misali adau ne ko katar ɗayan su ya tambaye shi yake cewa wai yaya lai yake a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda gida ɗaya mutum kawai sai ya tsaya da shi da iyalansa yace kafin abin ya zama gasa kamar yanda kaje haka yake ce masa idan Abu Aibara sai yace kafin wannan zamanin da ya zama gasa wani ya sai rago kato dan 50,000 sai na sai dan 1,000 tunda misali ne sai da rago ya san akwai wannan competition din dan haka ya san sai tsawala ma ragon sa ka je zaka sai da rago ragon ka ya zama shi din sai ka zuwa ina ji in uwan ba za su manta ba sanda muka yi karatun babul layyi amwata ai akwai wanda muka fada cewa akwai wanda ya taba yin laida mini zakara alhamdulillah shi ba amince ba shine wani din na bilal yayi laye da zakara yace wannan ni ya ishe sannan kuma a cikin sashin sabai akwai wanda abdullahi dan abbas an taba yin shekaran da aka ce ba za ka yi laye bane yace ai na siyo nama yace na siyo nama duk wannan wata Allah maka cewa fahimtar sabai ba tafi akan laye wajibi bane da wajibi ne dole ce da haka misali shi laye dabban da ake laye shine dabban ni'ima amma maganar yin laye da zakara shazini sai karka je ka ce zaka sai zakara kai laye da shi shazini dukkan malaman musulunci ba sa aiki an fahimta ana yin laye ne da raguni sai sa shi rago mu a mazhaban mu na malikiya rago shine afdalu wanda lokacin amuwadda da muka zo babin layya muka fada cewa hujjar maliku shine arjahul shine rajihun hujjoji yace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kudin siyan raguni yana da kudin siyan sa yana ma da su amma da rai da rago yake layya sannan cewa masu hujja da cewa layya ai wajibi ne saboda manzo Allah bai taba barin layya ba ko a halin tafiya ko a halin zama akwai hadisi da ake rawaitowa duk da akwai magana akan hadisin dan hadisin Abu Dawud da Nasa'i sun la afashi wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu guda uku akai na wajibi ne ko akan ku ba wajibi daga ciki ma Allah shahidi shine layya kaga ba na manzo Allah bai bar layya ba saboda da yayi na wajibi ne akan sannan wajen layya ba a san a wanke ragon layya ba a so a wanke ragon layya sai dai inda tiyayi masa yawa bunji daya ba a yin layya da rago wanda yake makawo ko mai ido daya ba a yin rago layya da rago mai karyayyen kawo amma in yana jini ne sakaci in ya warke babu laifin zabi sannan ba a yin layya da dakalalliyan dabba wanda ta bushe wanda ba ma'ana shine suke cewa wanda babu kargo a tare da sannan mutumin da ya niyan zai yi layya ya sai ragon layya din sai Allah ya kiyaye sai aka sace ko sai ragon ya rage sai bayan sallah da kwana ɗaya sai ya ga layyan sai ya ga ragon shikenan sai ya yanka shi abin laye bai fadi ba zai yi layyan sa bayan an duba ba gani ba malamai suka ce ya fadi ba an fahimta sannan baya ga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farko farkon lamari ya hana sahabbai ija naman laye ya wuce kwana uku amma daga baya ce babu laifi a ko ya wuce kwana nawa ne kwa iya ija naman sannan shi layya in ka ga dama ka cinye naman ka gaba ki dai baka ba kowa ba laye yayi Allah madaukakin sarki yana cewa ba jini yake nufi ba ba nama ba ko abin da yake nufi walakin yuridu taqawul minkum kawai misali tsarkakakken ninya Allah yake nufi lan yanal ma lahumaha wala dimaha wala yakira yanalu hatta qawl min a tsarkin zuciya da kyakkyawan ninya Allah madaukakin sarki yake nufi da bai dan haka misali da girman rago da kankantan ta inda ya kai shekara ladan sa din dai an fahimta in dai shi lagon ragon ya kai haizin ailayya da shi da dan karere wanda kasu ya fi kowanne girma kawai bambanci sai dai kila yawan nama da adadin wanda ka ba cewa Allah ya karba din kaga misali in rago kankani ne yanayin raba nama ba zai yawaita ba to shi kuma wannan addu'an da za a yi maka daban matsayin sa daban amma a markaban layya a hakikanin sa ba bambanci da wanda yanka rago da wanda yanka rago da wanda yanka ta ba su da bambanci to sannan ya halatta mamagidanci zai iya yin layya da shi da iyalinsa kamar yadda muka wuce hadisin da na faɗa ko in ce asarin da na faɗa na Abu Ayyub al-Ansari ya halatta malami zai iya yin layya ya yi niyya da almajiransa kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala ya sanar yayi da al'ummarsa amma a haɗa kuɗi a sai rago a yi layya akwai malaman da suka ce layyan ma in ya wuce mutum uku a cikin rago ɗaya bai yi ba akwai malaman da suka ce in ya wuce mutum uku bai yi ba amma dai da yawa malamai sun ce nassun hadisi bai nuna haka ba sannan kuma a tsaron da suka nuna mutum uku din akwai maganganu a kansu sannan suka ce to idan sa ne ko raguni fa sashi malamai suka ce kar ya wuce mutum bakwai saboda a faran shi ma da aka rubuta kamar hadisi Jabiru wanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka mutum bakwai ko abin da ya kamata sashi malamai suka ce ko ya wuce haka jaizi shi ma haka ragon idan ƴaƴanka 100 ne a gida daya amma ƴaƴanka ne na cikin ka kace kayi makanka dai da su ya shiga ya kuma yi da haka misali wannan shine matsalar layya abinda aka so a cikin naman mutum ya ci yayi sadaka ya rage yayi ijiya ba a sai da komi a cikin sassan layya ba a sai da fata ba a sai da kai amma ba laifi ni in ka bani sadakan layya ka bada sadakan fatan layya ni kuma ya zama ina da bukata in siya amma shi mai layya haramun ya sai da dabban layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali yana cewa annabi ma ya hana duba mahauta ko amma sai na ce amma mu muna ba su daga namu sai na Ali karama Allah wajahu da haka ba a biyan mai aiki da naman layya amma ba ne fi ai mai insani a bai sadaka ya izini za a bai sadaka amma a biya shi da nama haramun a biya shi da nama shari'a bai yadda da haka wannan kenan a takaicen takaita wannan shine matsalolin abin da ya shafi ne kuma ina jin Allah da dukkan wani gabawa da ya kamata a ce a sani da ya shafi layya an faɗa kila amma da wani abin da ba a faɗa ba tambaya zai biyo ba sannan sai maganar sallar idi shi ma kamar yadda muka sani yadda layya take sunna shi ma idi haka yake sunna sannan an so an sha dai faɗa idi an so ka samu kayan da ya fi maka kyau mafi tsada mafi kyan kayanka da shi za a ji kuma ana yin wanka kafin a je idi ba wankan soso da sabulu da mu muke yi ba a wankan idi wanka ne na ibada ba laifi ka je da ruwanka guda biyu ka ɗiba na idinka a buta daban ka fara wankan sabulu in ka gama kai wankan idi ko ka fara wankan idi in ka gama kai wankan sabulu ba laifi amma ba wankan sabulu da muke a matsayin shi ne wankan idi ba ba shi ba ne wankan idi idan an yi wanka kuma an so a sa turare sannan an so a dinga tafiya ana zikiri wannan sunnan kusanta muku idan mutum ka fito da gida daga fitowar ka gida ka fara cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd haka ake so kana faɗa a hankali har ka kai idi dan misali shi sai na Abu Hurairah da Abdullahi dan Umar in an dawo idi ma yawo suke farro suna yin wannan azkaru suna kuma daga murya da shi a cikin sakuna na garin Madina dan kwanika ne misali na zikiri kwanika ne na tasbihi kwanika ne na ambatan Allah Allah yake cewa fa likadirullahi ala ma hadakum ko da haka ana son ai tayawaita zikiri ai tayawaita azkaru musamman zikirin Allah da kabbar barina daga cikin abin da aka so sannan lokaci ne na muwasati yawaita kyauta da alkhairi da ciyar da abinci lokaci ne na yafewa sannan kamar yadda muka sani a sallar layya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan zai je idi baya cin abinci wannan sunnan annabi amma malamai sun yi sabani shin wannan sunnan ne layya ne ko ko wanda baya layya da yawa suna ganin cewa wanda baya layya ba wajibi ne wanda ba zai laye zai iya cin abincinsa amma dai shi ma abu lalu gare shi ya kame baki sai in an dawo ilayya sannan sai ya ci abin da Allah ya sauke mashi zai ci wannan kenan sannan kuma an so yafiya kamar yadda aka faɗa kuma an so in zaka je idi idan ka je ta wannan hanyar ka dawo ta wannan hanya din sannan lokaci ne na zumunci da yawan gaishe-gaishe da cewon takabbarallahu billa wa min kuntum yana daga cikin adatun sahabbai ba bid'a bane kamar yadda sashin malamai ko kuma sashin suke fadan wai cewa yana daga cikin anwa'ul bid'a ko dai ba bid'a bane eh wannan shi ma yana daga cikin adabin abin da ake so misali na zuwa nan yake nan sannan bayan layya daga ranan sallar azhur ranan ana yin kabbar bari wanda na faɗa yanzu har ya zuwa kwana na uku ko na huɗu ko na uku ko na bayan na bayan waye wangar kwana na uku na huɗu daga lokacin shi kenan an riga an gama ma'ana ana son kaman zai zama kaman kwana uku kenan cikakku ana yin musu wannan askarin wanda su ne misali ayyamin tashrik su ne misali ayyamin ma'adulat ayyamin ma'lumat wancan ayyamin ma'adudat sune kwana guda tara wasu kace kuma a wancan tara sune ma'adudat wannan shine ma'lumat wallahi ta'ala ala wa alamu a takeice kenan Allah ya bamu dacewa Allah ya sa mu sallah lafiya Allah ya yafi kurakuran insha Allah amin kuma sai Allah ya ara mana rai bayan sati biyu Allah ya sa